junk in the yard. Ya da da la da da la da 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 da. Bye, bye, says the sign in the shop window. Why, says the junk in